capacity cigu minka da kyau kai ma shigo city kashe kudaden da velocity gari kauye ne in ba electricity in ina so benin sa da ina karkada hantar maga da inda kaza bana kula ganda ga na roba ne zan yi daranda halan talauci masifa ne cigu minka yau gobe kara'i ne da na sani na keya ne in an tsame cikin mai suya ne salam buruci da gani na kasan akwai capacity baba ka kalla a reality ina yi mata lauci dukan rubut Baba ina da capacity
ina da capacity
capacity bana wasa da
capacity
capacity ina babbaza capacity
ina babbaza capacity
capacity na san muhimmancin capacity dan ji kunya
gomman kariye jari
na ne ma tuli tuli
esulalla akwai tari
dan ji kunya
gomman kariye jari
na ne ma tuli tuli
esulalla akwai tari
swagune identity baza capacity ina wo poverty dukan brutality kan busikiti singa celebrity suka ce in shigo ko ba tikiti ga capacity ga capacity ga enter gate akan titi ga buzzer rap ga shanti ga kudi minti minti muyi wanka mu ci kumfa mu canja kayan mu ko suki super muyi chara muyi papa mu aska bini mu raza na sapa capacity ga bumper capacity ga quality na mu da quantity cewa riga da entity ni suka so
Ada capacity,
ada capacity,
capacity. Ina babbaza capacity,
ina babbaza capacity,
capacity. Na san muhimmancin capacity, dan ji kunya.
Gomman kariye jari.
Na ne ma tuli tuli.
Esulalla akwai tari.
Dan ji kunya.
Gomman kariye jari.
Na ne ma tuli tuli.
Esulalla akwai tari.
Kai, na ji capacity, kashe kudade nake yi babu fiti. Kauye city ba ma harkan dati abin ya bi jiki kare dignity sai da biyu ta zo aka sama uku neman makokai ka shiga uku bude ido ka ci samun ka amma ka tsaya kana ta nuku nuku baba harkan nan da lebo akwai bambanci ka duba sebo wai gani na suke kaman devilin suka sai gudani sai in sai double eh kwarai haka ne kam ina harka matsala na daga murya in tanka AC 247 mun bar banka baba dole ta nauci sai ya koka sai da na duba account balance na gane rayuwa na yayi balance audi b maka mercedes Allah ya raba mu da hawan ambulance capacity baba ina da capacity
ina da capacity
capacity bana wasa da capacity
ina da capacity
capacity ina babbaza capacity
ina babbaza capacity
capacity na san muhimmancin capacity dan